Exclusive from AbokiMusic.com.
Hey, it's Abokina.
It's based on
Ben. Hey, I've been an ango and I'm getting a su. Darin ya kekawa. Tolo nene mikisi na jibay na su. Darin ya kekawa. Tamba da kudi da kuri idengi na su. Darin ya kekawa. Tumanga loko wa kega da nige su. Darin ya kekawa. I've been an ango and I'm getting a su. Darin ya kekawa. Tolo nene mikisi na jibay na su.
Abokina
X X X X